you doing? What's happening?
Hey, Chris. Hey, Chris.
What?
You gotta talk through this?
Yeah. Okay. We're gonna go out there, and we're gonna run, run, run. We're gonna go, go, go. We're gonna fight, and we're gonna kick them when they're down. Go, Irish.
Da 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 da